Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani bam da wani dan kunar bakin wake tayar ya bararraka wani masallacin yan Shi'a tsiraru dake cikin makil da masu ibada a arewa maso gabashin Pakistan, ya hallaka mutane akalla 56 baya ga wasu akalla 194 da suka ji raunuka. Reshin yankin na wata kungiya mai alaka da ISIS mai kiran kanta kungiyar ISIS Shi'ar Lardin Khorasan yayi ikirarin kai harin. An kai wannan mummunan harin ne lokacin da ake sallar Juma'a a wata unguwa mai cinkushe da jama'a a yankin tsakiyar Peshawar, headquarter Lardin Keba Pantunkwa. Muhammad Asim, wani mai magana da yawun asibitin Lady Reading Hospital dake kusa da wurin, ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya ritsa da su. Ya gaya ma manema labarai cewa fiye da 10 daga cikin waɗanda suka ji raunukan suna cikin mawuyacin hali, kuma adadin mace-macen na iya karuwa. Harun Rashid, wani babban jami'in 'yan sanda, ya gaya ma manema labarai cewa maharin ya farma masallacin wanda ke yankin shahararriyar kasuwannin ta Kasin Kwani Baza, inda ya yi ta buɗe wuta ya kashe 'yan sanda biyu da ke tsare mashigar masallacin kafin ya afka ya tayar da bom ɗin da ke jikinsa a babban sashi mai ɗauke da ɗaruruwan masu ibada. Wani hari da 'yan bindiga suka kai a yankin tsakiyar Mali jiya Juma'a ya yi sanadin mutuwar sojoji akalla 27 baya ga wasu 33 da suka samu raunuka a cewar gwamnati. Har yanzu ba a san inda wasu sojoji 7 suke ba bayan harin wanda aka kai a ƙauyen Mondoro, wanda ya hada da wata mota makare da bama-bamai a cewar gwamnati. An kashe 7 daga cikin 'yan bindigar a martanin da sojoji suka mayar a cewar bayanin, ba tare da bayyana ko wacce ce daga cikin kungiyoyin 'yan bindigar ta kai harin ba. Da kungiyoyi masu alaka da Al-Qaida da masu alaka da ISIS duk na aika-aikar su a yankin na tsakiyar Mali. Mali ta shiga fama da 'yan tawaye masu tsauran ra'ayin addini tun bayan da wasu mayaka masu ra'ayin Al-Qaida suka kwace arewacin kasar mai cike da hamada a shekara ta 2012, wanda don haka Alatilas kasar Faransa, wadda ta yi mamali mulkin mallaka ta kai dauki, ta kore su a shekara ta 2. Amma tuni mayakan suka sake hada kansu suka kwace wurare da dama a gefe-gefen kasar, yayin da kuma suke ta wanzuwa zuwa cikin kasashen Nijar, Burkina Faso da sauran makwabtan kasashe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU jiya Juma'a, inda da shi da su suka sha alwashin ci gaba da takura Rasha ta wajen kakaba mata takunkumi saboda mamaye Ukraine da ta yi. Yana mai cewa takalo yaki da Rasha ta yi wata barazana ce ga duniya baki daya. Bayan wata makamanciyar ganawa da kawayen Amurka na NATO a Brussels, Blinken ya halarci wata ganawar ministocin harkokin waje ta musamman ta EU. Da yake magana da manema labarai gabanin ganawar, babban jami'in diplomasiya din na Amurka ya ce abubuwan da mamayar da Rasha ta yi din ta jefa cikin hadari, banda ma rayukan 'yan Ukraine, akwai kuma tsarin zaman lafiya da tsaro da duniya ta shimfiɗa yayin yaƙe-yaƙen duniya biyu, wanda shugaban Rasha Vladimir Putin a tabakinsa ke wa mummunan karan tsaye kulle yomin. Wata kotun shari'ar laifukan ta'addanci a birnin Karachi na ƙasar Pakistan ta jefa wani jigo a kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam na Pashto kurkukun muddin rai a wadan satin, bayan an zarge shi da laifin yin wasu kalamai na nuna bijirewa ga gwamnati.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
This one right here is a story about me Yeah. My name is Samadhi. I was born in Kano. I love to sing songs. Sometimes I love to dance lies. I have a story about a girl that I fall in love with long time ago. Oh, oh, oh. Her name is Mira. She looks amazing. Even Kaganda, she can feel a lot of power. I'm blind to love, deep down below. Nothing else I'm thinking of except my girl. What goes around has come around. Believe me, I'm not kidding. What goes around has come around. Believe me, I'm not kidding. So back to story. About my girl, but she's the Juliet, not Andrew Romeo. Oh, oh, oh. But let's just say she is the rose, and not in the dirt. My dad, and it's so weak, yeah, yeah. Ooh.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya na gumma an tashi lafiya
lafiya kalwa alheri ya wurin naku
lafiya lau ya mutan gida ya wannan yanayin kuma
din lafiya kalwa wallahi yanayin kuma to alhamdulillah sai godiya sai an shiga kuma zafi ka ji ana marmarin sanya
Allah yayi mana mai kyau
amin sama amin amin Amin.
To baba kamar yadda muke ji bakon da muka yi rakiya shi ne dai ya dawo bakon Ahmed Gambo Salman ba?
Haka.
Yawo wanda ya bakunci wannan zaurin a makon da ya
zo. Zaurin haka nan ne wallahi.
Yawo kamar yadda muka alƙawanta zuwa an ji ba? Rashin hirarsa da wakilin Baraka Bashir inda zai bayyana kalubale da suke fuskanta a wannan sana'a da kuma hurorin su.
Eh haka ne fa aya wancan mako nan suka da tsaya a gida
haka yake to ba kafin nan kamar yadda muka saba bari mu fara bude wannan babi da sada zumunci to wannan baba buki ne kan buki za a yi sarauta kuma za a yi aure a rana ɗaya lokaci ɗaya wuri ɗaya kuma
a shi farin cikin yayi yawa
za a hau dawa kai a kuma
a shafalalle
ake cewa ba kama hannun
yaro ba kama hannun yaro ba
buki ne za a yi bukukuwa ma zan ce ana naɗin sarauta ana kuma aure
masha Allah
haka ne a fadar mai martaba Lamdon Gona Allah ya sa haka wannan
suna amin
gaskiya dai ban taba jin ta ba
gaskiya kila wata babban sarauta ce fa
sarauta ce tabbas sai dai
gagaruma
abin nan ka san kowace masarauta akwai yadda ake kiran sunan
haka yake haka yake
Alhaji Umar Abdul Qadir Abdusalam ne za a daura auren dansa Nura Bello Alkali da kuma Zainab Dalladi Yusuf Haram a kuma daidai wannan lokacin kuma annada Alhaji Dalladi Yusuf Haram sarauta a matsayin sarkin dawaki mai tuta gona za ku yi wannan bikin ne da karfe 10:11 na safe a fadan shi mai martaba Lamdo Gona da ke titin Bauchi a karamar hukumar Ako ta jihar Gombe Najeriya To sai kuma mika gaisuwar fata alheri da barka da Reverend Haruna Gambo da Mr. Moses John Sutaya domin auren ƴaƴansu Na'omi Haruna Gambo da kuma Sutaya Yakubu Musa wanda za a yi a yau din nan 5 ga watan Maris da karfe 10 na safe. Za a yi kuma bukin ne a majami'ar Christ Active Power Assembly da ke rafin zurfin Bauchi a kuma yi walima a Kafak Zaranda Hotel din Zaranda. Har yanzu baba kamar yadda nace maka ni yau masarauki kawai
yau yau abin da ke na wanda wakai din
na bakunta. Wato a yau din nan kuma mai martaba Sarkin Das Alhaji Usman Bilyamuna Usman ne shi kuma shi ne yake
Allahu Akbar
domin a fada su a yau din nan a das za a yi nadin sarautar gimban das na farko Alhaji Ahmed Muhammad wanda za a yi da misalin karfe 10:11 na safe idan Allah Ubangiji ya kai mu. Sai kuma daga das baba zan tsallaka in sake komawa jihar Gombe.
Lallai
a fada mai mutaba mai kaltungu Alhaji Saleh Mahabed wanda shi kuma ya aure da Elsa a Aishatu Salim Muhammad da angwanta Dr. Aliyu Bafayo jiya Juma'a a fada tasa ta mai kaltungu. To yana ban gajiya ga waɗanda suka halarci wannan gagarumin buki da aka yi cikin manyan baki da suka halarci bikin ƴar sannan baba akwai tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Atiku Abubakar.
Lalle na bari gagarumi
an yi buki da fatan dukkan waɗanda suka halarci wannan buki sun koma gida lafiya.
Amin sama amin. Amin. So kamar yadda akan ce wato ana zagin suna kuma ana gidan kabarin wasu wato lokacin da ake bikin duniya aka yi kuma ta lahira. Yawa to ni ta bangare na wato ta'aziyya ce guda uku. Da farko bari mu fara mika ta'aziyya zuwa ga wakilinmu a birnin Lagos Babangida Jibrin na rasuwan ƙarfin su Abdullahi Tukura Kontakura wanda Allah ya wa rasuwa a garin Kaduna. To sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Jawando na rasuwa Alhaji Abubakar Jawando mahaifin Abdulwahab Jawando na Radio Marhaba FM da Gaskiya TV dake Accra wanda za yi addu'arsa ranar Litinin idan Allah ya kai mu. Da kuma ta'aziyya zuwa ga mai sauraron mu Aliko Auta Kafinta Yalwagin din Akwati Barkin Ladi jihar Filato na ta'aziyya da muke masa na Alhaji Alhassan Fulani gindin Akwati wanda ya rasu a ranar Lahadi da ta gabata. To Allah ya ji kansu baki daya ya rahamshe su ya kyautata makoma mu kuma ya kyautata namu tafi.
To amin summa amin. To baba bari kuma mu koma ga waɗanda suke aiko mana sakonni ta hanyar email. Bari mu sada zumunci ga Honorable Abaidullah Yahaya Kaura DG Zafa sai kuma Honorable Hafizu Balarabe Gusau. Gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Alhaji Sanusi Walin Kaura na Mauda da Tiku Bello mai siminti Kaura sai Mubarak S Yaki Gusau da Malam Ahmed Telan Gayu bakin kasuwa Kaura na Mauda sai Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa Kaura na Mauda. Gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Abdullahi mai shayi bakin kasuwa da Malam Tsoho mai wankin hula da Faruku Liman na ƙasa Kaura na Mauda sai injiniya Sanusi Nasiru baban Afan da Mahmud Salisu Kaura na Mauda da kuma daukacin ƴaƴan kungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara da fata suna cikin koshin lafiya. Sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Bello Ishaku Birin Fulani karamar hukumar na faɗa jihar Gombe Najeriya. Daga ƙarshe a wannan zangon baba zan mika gaisuwar sada zumunci ga garkuwan jama'ar Mahangi Musa Mahangi jihar Katsina da fatar an tashi lafiya.
Amin sama amin. To sai kuma gaisuwar fatar alheri na Abari Huce take cewa zuwa ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka mazan mu da matan mu, sannan kuma zuwa ga Alhaji Haruna Bibi Tarmasuwa da Alhaji Alhassan da Malam Alhassan na Abba lafiya da kuma Yahaya mai dan kunyi lafiya da kuma Alhaji Adamu sarkin Sangaru mai jiran gado cikin ikon Allah da malami kura garin mai doma da Alhaji Yahaya Muhammad wakilin Sangaru ya da Dr. Sa'idu Sadi Bajiko sako daga Asabe Alhaji Haruna Tarmasuwa da Alhaji Sule na Yashi Turakin Sangaru Bajoka.
To baba kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da
ko kadan
kina sai ba ko mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana mu kara diban gaishe gaishen da hannun mu ya kai
masoya mai kauna dani da ke soyayya ne da wanda kikkiawa soyayya da ni da ke soyayya ne ba wani sar soyayya ki bani tauruwa ki bani sha soyayya da soyayya ne ba wani sar
to bari mu gefe mu ba wakilin Mubaraka fili domin sake shigowa da babban bakon mu a wannan zaune.
To mafi yawa mawaka da suka kalubale musamman a lokacin da suka fara wallau daga wajen iyaye ko abokan hulɗa. Shin ya naka labarin yake?
Gaskiya batun kalubale zan ce alhamdulillah ni instead of kalubale sai dai in ce ina samun support da soyayya ne ga mutane ta nan gari gaba daya kuma ta bangaren iyaye tunda zaka zauna ka fuskantar da su kuma tunda san ka tun kai ba wani ba sai daga san halayyarka da sauransu kawai za a baka shawarwari da jin kunni akan cewa ya gurin da zaka tsaya banda kaza da kaza da kaza to kin ga shawarwarin su shine wayanda kullum muke kai da kuma addu'o'in su.
Lokacin da ka fara iyaye ba su ce dan me zaka yi waka ba ko abokai gashi ka yi jigirin ka ya zaka shiga waka
gaskiya ban samu wannan matsalan ba tunda kin ga idan kika duba kika gani za a iya cewa idan matasa suka fara tashi za ki ga kowanne da irin bangaren da suke tafiya wasu za ki ga irin harkar kwallace tunda kin ga kana yi ba wai hana ka zaya a gida ba kawai za a ce komai a bashi lokacin shi lokacin karatu da sauransu wasu kwallo wasu za ki ga doki wasu waka to gaskiya haka abun yake ni ma kawai ga abokane na haka suna lokacin waka haka muna zuwa raka su studio so from then dai kawai kuma Allah ya yi ma zan shiga cikin harka sai gano kuma a ciki alhamdulillah.
To a waƙoƙin turako na 'yan Najeriya da suke turanci wani ne yake burge ka?
A waƙoƙin turawa wanda suke burge ni kin ga ina son wakar Adele mace ce Adele sannan kuma ainihin Najeriya in dai kai dan Najeriya ne kana waka ai kawai kana burge saboda kowa ya bar gida ya gida ya bar shi tabbas.
To wani irin da sarori ko alfanu aka samu ta sanadiyar waka?
Gaskiya alhamdulillah babban nasara da nan ce na samu kinga kamar yadda nake gaya miki addu'a wani ya bude baki ya ma addu'a ya ce Allah kaza Allah kaza kinga wannan ya nasara ce in ba nasara ba ce ban bai san ka ba wanda zai zaya ma wannan addu'a to gaskiya nasarar da na samu mutane soyayyan su da addu'an su sannan da zaki ga ana kiranka haka biki ka zo ka bada gudunmawarka kinga wannan ma duk nasarori ne alhamdulillah to ba abin da zan ce da al'umma sai godiya.
To harka ta waka ka iya cewa tunda ka fara an cimma buri?
Eh to gaskiya alhamdulillah ai an cimma burin a stage din da ake yanzu ai alhamdulillah an cimma buri sai dai ai tunanin kara matsawa gaba kuma insha Allah amma alhamdulillah.
to a nan da ɗan shekaru kaɗan ina kake fatan ka kifanka
gaskiya nan da wasu shekaru ina fatan ashe na je wani matsayi wanda zai zama na cewa zan ce lokacin da zan kai kawai mutum yana da matsala insha Allah zan iya magance mai matsalan haka sannan kuma messages din da nake turawa ta waƙoƙi suna isa to gaskiya in na kai lokacin nan zan ce to alhamdulillah shine fata na
me za a ce wa masoya
gaskiya masoya ba abin da zan ce masa sai godiya nagode addu'o'in da suke yi da soyayya ba a banza ba ina godiya sosai Allah ya saka da alheri
Ya na ba ki da mata Ki temaka ki amsawa Kauna ne na ba ki ergata Ki temaka ki amsawa Dani dai gaskiya kina bujiri Kin sako kallabi kina tafiya hankali Dani dai gaskiya kina bujiri sako kallabi kina tafiya hankali to ki tausaya da halaka ni soyayya nake nema ko me kin ce da ni to ki temaka da halaka ni soyayya nake nema ko me kin ce da ni
ba ka je da ta kaya dan kuma za mu
eh mana ki san wannan masana'artar akwai abubuwa da dama akan fuskanci kalubaloli to amma jajircewan su mutane da ke cikin masana'artar su jajircewa ke taimakawa ana samu yadda ake so
haka ne to muna godiya ga Salman da ya samu shiga wannan zaure sai kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana za mu saki shigowa da wani gwanin na gwanaye
Insha Allah
wanda ma ce ne sura ba kuma siwa kina ni dai turi na tigani siwa ni mai son ki wanda ma ce ne sura ba kuma siwa kina ni dai turi na tigani siwa ni mai son ki dan ni dai gaskiya kina
to baba yau ina da labarai gajejeru guda biyu ina kokarin a cikin guda biyun nan wai masu labaran suna cewa a cikin su nan wani gwani kowa ya fi filme ne kowa ne ne gwani dai kai in ka ji labarin kai ka yanke hukunci
mutum zai iya tantance
labari ne na Fulani guda biyu
wai
ɗaya ba Fulani nan ko ya tafi ne banki yau injin tsabar kuɗi baba yau canjin tsabar kuɗi kwandala ka san in ka dauki misali ka dauki naira dubu a cikin takardun naira dubu zaka saka ta a jihu ba ma wanda ya san ka dauka
ko kadan kuwa
to ka dauki naira dubu din nan ba wai zaka canza ta zuwa naira bari mu mai da ita dala dan kila zaka fi fahimta kai ka baka ma san naira ba baba
ni ko ka san naira ranke dadi ni da ai ba irin wanda ba ku ci ba
dala dubu ka canza ta ka ko mai da ita kaga kamar da ita dala ba dala 100 ba ba 50 ba ba 5 ba ɗaya ba
ka wanda zu kwandala wanda a gane mukan ce queens
to queens queens eh kwandala nan tsaba baba ai ka in ka dauki ne 10,000 ka fadi wanda ya aike ka ko
kai
to shikenan ba Fulani ne ya je wo canji ake ba shi abu huce abu da ya fi gane cewa wato yanda yake ganin shi a da yawan nan yana ga kudin ka
eh yana gadin zumbi auki
yawa
haka
to shikenan yana ta kiki ya dora a baya yana ta ja nauyi ya kama shi nauyi yana cikin kaman sai yayi bari sai wanda da ta fadi wanda da ta fadin nan da yake ta fada kan wurin da yake daga kamar dan siminti ne karfi sai ta fara ta fara sai ta gara kawai ta yi gaba ta wuce shi can ashe da ma kuna tafiya kuka kyale ni ina ta wahala ina daukan ku sai dauki mun kudi ga baba ya aje shi a kasa yace ma hada a gida ku go ku
dauki su ga garo su zo gida su je gida su fare
shi sai suna tafiya ya aje zai ce ku tare da ni a riga to gudan ce nan baba gudan to gudan kuma wai ya je Kano ne baba ai kai ka san Kano tunda ka san
na'am haka
ka san Kano
gaskiya
Kano kenan ya shiga kasuwa sai ga yara suna ta sayan alewa audiga ka san alewa audiga ko
ni na san wannan alewa dan
kai ka san alewa
eh haba
sai ga alewa audiga kala kala ka san akwai za a saka mata kala ta akwai ja akwai
eh kware kuwa launin daban-daban
yawa sai hango alewa audiga kala kala abin ya bashi sha'awa ya ba
wanda aka ce wata mai kwandala mure
yawa
eh
kwandala mure
yawa
baba da yaje ni ba kwandalan shi aka ce alawa ko ne alawa ba ki ka san ita alawa audiga tana sa tafi ta narki
eh sai ta jirki haka
ne na mabulla da ni da yasa alawa audiga a baki ta zai ji ta kamar yadda dai ake kai ta tauna kila
irin kamar shingal
nan rogo ne oho da yasa alewa wata ga ba ce alewa ta narce wai sai ce sai kuka nawa ta su fada sai da babu
a bayan zai ke ayya ce babu
sai da alewa ba ce ya tauna bai ji abin tauna bai ji nuna sai dan zaki bai ce ce haka kana masu fara sai da babu to baba me canjin kudin da yake su je su kai kansu su gama a riga
a riga
na washe gu masu sai da babu wane ne mu wanda
to dukan su dai da sauki ka gaskiya a ba shi wannan bai alawa ai akwai rashin adalci wuri shi ka ce babu kana ji dan suga suga
wai go wasu yanzu su waye wasu dan san ka
dan san kudi yanzu babu suke saidawa
a to fara sai da babu gaba
ka
banza
Allah sauke.
Na gaba da bashi da ta gaba na hannu sabili da aka tilas mu ji. Da ya zaba da din.
Baba ya ku ba kiri.
Alheri ke muku fata alheri da ku fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Wannan shirin na zuwa ranku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin lokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawu lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.
ga fuji on the beat.